dawa Yesu ba dana lalace dawa Yesu ba dana lalace. I reminisce upon the love he shown to me on the cross, all the pains he went through just for me. He gave me life and now I'm living by his grace. Imbadan kaiba dana halaka, imbadan kaiba dana mutu kaine kama ina nizambika, kaine kama ina nizambika harabata. Dawa kaiba, dana, dana, lala che. Dawa kaiba, dana mutu, dana, oh.
Babu wata kuma, babu wata kusa da ita, tamkar ita ce original. Shine kaunar ita kanta, ai ya nuna mini ita. Duk da kasawa na ba fasawa unconditional. A lokacin da na bata shi ya mun gyara, kamar sabuwar amarya shi ya mun gyara. Ai Yesu is my love, the lover of my soul. I'ma tell the world Dawa Yesu ba dana la 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 je Dawa Yesu ba dana la 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 je Dawa Yesu ba dana.
Yeah.